Shifte kishan manki ziti Yesu dole Yusuf ra Maryamu tribrini wan gunti fitu Betlehemi ata bakta ke rakdumta da gusn ba char dikin shi nayi ni rubuda ba amma su gusan da mushe dole ambata puce adikin madisa akin su Maryama ze Yesu aji gasu sai malaika uti ta bayane ga masa agik munk yentu madisu genda ta kafi kiyo garke madisu kusarun ta zai Yesu sai ta feshe yanan ta zai Yesu agik Betlehemi dike sai rundun malaiku ta wuce ta bayane ga masun alema ta kanjar chale ami atriyan yangun ta zai to munk yentu burasu ta shami atriyan yangun ta zai tukun boni.